yafice baya tsere warabo duniya ta kece mallakin duka zuciya lokaci ka jira bako zaya zo da tilin sako zuciya ta yo sabo da san abin da take kauna ba masaniya ko rayuwa zata bani dama ba masaniya ko rayuwa zata bani dama
cikin matashi sa
ya shiga rajiya
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 matashi da a cikin matashi da a cikin matashi da a cikin matashi da
irin so nake miki lafi bukatar ya bayyana san biki sannu a dake dake ki zama bango na jingina kin gana zautuwa akan kina damuwa ina ta samba tuwa yaushe ne zaki bani dama
cikin wata shida a cikin wata shida cikin wata shida a 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 cikin wata shida
shigarai na
wata shi
so ya shigarai na
wata shi so ya shigarai na
wata shi so ya shigarai na